السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusaitu Abuja dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani wannan wata mai albarka da muke ciki na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ta'ala ya sa azumi da muke karɓaɓɓe ne ya kuma sa ya zama dalilin gafaran zunubanmu sallah da muke yi a dare Allah ta'ala ya sa wannan sallah karɓaɓɓiya ce ibadu da muke na wajibi a cikin azumi Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓu ne muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana da addu'o'inmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake yanta su zuwa ga aljanna ta firdausi a wannan wata mai albarka ciyarwa fi sabilillahi Allah ya karba daga gare mu karatun Qur'ani Allah ta'ala ya karba daga gare mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu fita a watan Ramadan da ƙarin imani da takawa da shiriya yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na tara a wannan wata na Ramadan na hijira shekara ta 1446 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu gabanin karanta tambayoyi na yi ta maimaita gayyata da ƴan uwana zuwa kaddamar da karatu na Qur'ani da ɗaya daga cikin bayin Allah da suke mana limanci a wannan masallaci na samsu salawat da kuma tarawihi da tahajjud yayi gwani Muhammad Bukar Zarami wanda bayan mun kammala tafsirin mata da rana ƙarfe 11 zuwa 12 aka taru ɗaya da rabi don gabatar da wannan karatu na Qur'ani kuma ƴan uwa da yawa sun amsa a matsayina na ciyaman na wannan taro ɗin ina roƙon Allah ta'ala ga duk wanda ya amsa ko ya ba da gudumawa ko bai bayar ba Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya karbi halattan a matsayin ibada kuma Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kware kamar yadda bayani ya gabata tsarin da ya zo da shi ya kawo mun na gani na ga yayi shine shi gwani Muhammad Zarami yana sha'awan ya gina makarantar Qur'ani ne da masallaci a nan gefen Nizamiya
So da ka duk abin da aka samu a kaddamar da wannan karatun Qur'ani ba aljihunsa zai shiga ba, zai shiga ne cikin akawun din gina wannan makaranta da masallaci. A taro da aka yi dai a Dazun, akalla an samu kuɗin da ba zai gaza naira miliyan 200 ba. Ya kawo takarda na bawa gwamna na Borno State, Professor Babagana Umar Zulum, ya ba da uzurin zai tafiya, wanda na san da tafiya din, zuwa Obafemi Awolowo University don zama chairman na wani taro da za a yi na addini. Ya kuma turo wakilci na Senator Munguno, don haka Borno State government ta ba da gudunmawar miliyan 100. Shi wakili da ya kawo Munguno ya ba da miliyan 5. Sannan baya ga haka akwai wanda yake former chairman na GT Bank. Akwai wanda suka san sunansa a nan aiko? Alhaji Ibrahim Hassan ya ba da gudunmawa na nasa miliyan 50. Ya kuma gabatar da uzuri na dan uwa Malam Mele Kyari cewa ya yi tafiya bainan da ya dace a yi taron da shi, in ya zo shi ma ya alkawarin zai ba da gudunmawarsa. Baya ga wannan kuma akwai Alhaji Ahmad Adhama daga Kano ya ba da miliyan 10. Sannan akwai Professor Vice Chancellor na Al-Ansar University ya wakilci former FAMSEC shi ne Dr. Muhammad Bukar Dipa, shi ma ya ba da naira miliyan 10. Sannan babanmu ambasada Babagana Kingibis GCON ya ce shi retiree ne, pensho yake ci, ya ce so zai faɗi nasa ya ba da naira 500,000. Akwai da dama da sun ba da naira miliyan 1, miliyan 2, da abin da ya kama da haka. Na manta wani a ciki? A ciya man kuban nasa sun ba da haka. Ok, Yobe State government sun ba da naira miliyan 5. Yobe State government sun ba da naira miliyan 5. Allah ya saka musu duka da alkhairi. Akwai kuma da dama da suka ba da gudunmawar 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 juhudul mukil. To duka Allah ya tsunduma su a aljanna. Kuma ina wasiya da ƴan committee da suka tsara wannan abun, a tabbatar da Allah wannan kuɗi da aka samu ya shiga cikin akawu. In ya shiga kuma a tabbatar an fara ginin makaranta, kuma za mu sa ido mu tabbatar da an fara ginin kuma an samu ƙarashin kuɗin kammalawa. Muna fatan Allah ya jagoranci shi da ya karanta Qur'ani din, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Wannan sadaukarwa da ya ga masallaci da makaranta, Allah ya karba a matsayin ibada. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa abinda za a assasa ya zama wajen tarbiyya ne da gyaruwar al'umma. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Din akwai tambayoyi masu ma'ana, injiniya Ibrahim Sula, bismillah. Za ka kara ko in karanta? Ni na yi ko? Sula, kana mun wayo dai. An samu ƙarin midiya da ke isar da tafsiri namu da muke a nan, yau adadin ya kai har guda 98. Na 93 Liberty TV daga 12:10 zuwa karfe 1 na rana, Honorable Balele Kurfi Dan Arewa ya ɗauki nauyi, Allah ya biya da gidan aljanna. 50 kenan, I hope Liberty su za su ba da sadakar 10, ya zama 60 ko? Saboda darasin aka yanke 10 lokaci muhimman darussan daga nan suke fitowa. Na'am. Sai na 94, 95, 96 akwai Alhaji Dr. Muhammad Tijjani Ramalan, mai gidan TV da radio na Liberty, ya ɗauki nauyin Liberty Radio FM 103.3 Abuja daga karfe 12:00 na rana, sai tashar ƴanci Kaduna FM 103.1 daga 5:00 na safiya, sai Liberty Radio FM 103.3 Kano daga 12:10 karfe 1 na rana. Alhaji Tijjani Dr. Ahmad Tijjani, Allah ya biya da gidan aljanna. Sai kuma na 97 Ikira Radio Accra Ghana, wanda ya ɗauki nauyi shi ne His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawomiya, shi ne immediate past Vice President na Ghana. Shi ya ɗauki wannan, wanda bai wuce wata ɗaya ba da kaɗan ya sauka a Vice President, shi ya ɗauki nauyi. Sai Alhaji Bukar Yamta, chairman na Africa Institute Biyu, ya ɗauki nauyin Harmony Radio Biyu Borno State, na akara gane 6 zuwa 7 ne afwan 4 zuwa 5 na yamma Allah ya biya His Excellency da gidan aljanna na gane mu kiyaye 4 zuwa 5 na yamma Allahu bukar emta Harmony Radio biyu Borno State daga 11 zuwa 12 na rana afwan na'am na rana sai 4 zuwa 5 kuma na yamma Allahu bukar emta Allah ya biya da gidan aljanna kusan an samu 98 kenan a yanzu to sakon da muke gisarwa Allah ta'ala ya karbi daidai din mu ya yafe mana kuskuren mu ya karbe shi a matsayin ibada sannan baya ga haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin mizanin ayyuka na kwarai namu insha Allah babu laifi a karanta tambaya ɗaya biyu mai ma'ana bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullah malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malami my question is on zakat arms a third pillars of the Islam I am on third form PhD scholarship the official duration for the study is 3 years whereas there may be extension of 1 to 2 to 3 years in the first 3 years a scholar is funded that is giving money for upkeep that runs into millions well above nisab of zakat. The monies are given in 3 trenches yearly for maximum of 3 years.
3 trenches yearly after every 4 months. Okay.
However, in case of extensions, one has to source out for monies to complete his or her studies. The monies are normally used as time study appears, such as purchase of land, of houses, plot of land.
Sorry, repeat that sentence.
The monies are normally used aside study appears, such as.
Okay, by the beneficiary.
Exactly.
Okay.
Such as purchases of houses, plot of land, businesses, Hajj and Umrah, among others. Just as these. Now, the question is zakat arms binding on the third form money? 2. I will be glad to know if the answer to the above is positive. Then, when are the monies due for zakat? Yearly as a paid or after graduation? Bearing in mind that one spends the monies without consent, but the possibility of having extended study beyond third form coverage, as by a cara or prop last year, the Daukata truly is lower for the sake of Allah than Allah Atemaka Atambaya Mumalam. Wish you successes in the field of endeavor. Islam.
Wannan ai thesis ne na research na ko degree ko MSc a yanzu don hana so yanzu wannan da Hausa ya ko da Turanci don ya haɗa Turanci da Hausa da wani yare za a amsa masa na? Ai ka san amfanin limit ne kowa da nasa Ibrahim da wani yare za a amsa to kenan da kai za ka zaba is there anyone who cannot understand answer here anyone you see wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh if I understand the question clearly, he is a PhD student or PhD candidate on scholarship from a PTDF. And the question is about whether the money being paid for their upkeep by PTDF is zakatable or not. His Eminence Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayh, in his commentary on the Bulughul Maram entitled Fathu Dhil Jalali Wal Ikram, while explaining the book of Zakah in chapter 6 from around page 171 to 175, he spoke extensively on this issue and many issues that are similar. Firstly, we need to review what are the conditions that will make your wealth to be zakatable, meaning zakat to be obligatory. Conditions are three, or maximum four, involving the beneficiaries. Firstly, you must be a Muslim. Any person who is not a Muslim, zakat is not obligatory on him. But the first condition, zakat should be given out by a Muslim. Two, it must reach the minimum threshold of zakat. The minimum threshold of zakat is being computed either using gold or silver. Gold, the minimum is around 87.5 grams. So any amount that reaches this threshold, then zakat is applicable. And the third condition is that threshold should be reach a minimum of 1 year using a lunar calendar. Are you following?
Yes.
These are the three conditions. Then we need to do what we call synthetic analysis, comparing his own situation with these conditions. Firstly, by implication, he is a Muslim. That is why he forwarded the question to us. So the first condition has been fulfilled. The second condition, that amount must reach the minimum threshold. That minimum threshold, what is the total amount in Naira today? So what is important? He clearly stated that what they are being paid reaches the minimum threshold. So if it is quarterly, it is either in dollar or in pounds or in euro. So as long as they are being paid around $3,000, $4,000 or euro or pounds, then that reach a minimum threshold for zakat. Then the second condition has been fulfilled, as he earlier stated clearly. Then the third condition is to reach a minimum of 1 year. One lunar year, not Gregorian, but lunar calendar, Hijra calendar. In this situation, he said, they are being paid after every 4 months, 3 times a year. So the question is, if you are saving the money to reach up to 1 year without spending, then definitely zakat is obligatory on that saving. Are you following? As long as that saving reaches 1 year, then zakat is applicable and is mandatory. But if you use the money for upkeep, to pay for your rent, your bills, and for your shopping, and the remaining amount you immediately invest, either in building a house or buying a property, then in that situation, zakat is not applicable on that amount of money, because you are not saving it, but rather you are taking it to spend somewhere. This takes us to the next stage of his question, that they are buying like lands or houses with the money. So the next question is zakat applicable on our homes and our houses or any property we purchase like land? Are you following?
Yeah.
Then we need to ask ourselves this question. If you look at the fatwa of Al-Mawsu Al-Fiqhiyya, where they spoke on the issue of zakat, particularly in volume 13, and also the fatwa of Lajna Ad-Daima, Lajna Al-Buhuth Al-Ilmiya, where they also spoke on zakat in volume 11, from around page 233 to around 235, they said, if you invest your money in a property like building a house or purchasing a house, the first question to be asked is this house for your personal use or for the purpose of a trade, business? If it is for business, then zakah is obligatory. But any property you purchase in order to personally use it, whether homes or lands, as long as they are for personal use, then zakah is not applicable on that. Zakah is only applicable on the property you purchase for the sake of investment or business, or for the sake of trade. In that situation, zakah is applicable. So you need to ask yourself, is this money you are investing for business, or you are a developer? Then whatever you invest, even if the building is incomplete, zakah is applicable. It is not a condition that you must complete building under construction. As long as it's for business, then zakah is applicable on that. However, if you invest the money in purchasing a land without in any way determining what you want to do with that land, you are yet to decide whether it's for business, whether it is for building your personal home, is zakah applicable or not? According to the Mawsu al-Fiqh, here in the same volume, there is no zakah on it. Until you finally decide what to do with it. If you decide in order to build a house, no zakah. If you decide it is for business or for trade or for investment, then zakah is applicable. And indeed, Allah is the all-knowing. This next question.
So, Madam, mai tambaya ta biyu shi ma dai akan zakka ne, yake cewa assalamu alaikum ya shehu, ina miƙo saƙon fatan alkhairi daga masoyinka a Makka, Saudi Arabia. Allah ya ji kai iyaye. Tambaya ta don Allah malam, yaya zakkar kuɗi take ga wadda yake wani ƙasa wadda ba ƙasarsa ba, kamar mu da muke ƙasar Saudi Arabia? Sa'annan ya halatta ya aika wa mabukatar ƙasa irin Najeriya wato zakka? A shawarwa lafiya daga Shamsu S. Muhammad dan Bacca, mazaunin Makka, Saudi Arabia.
Bahaushe ya ce gidan daɗi na nesa, wai wata halittar Allah ta leƙa wani wuri. Ƙaran ma ya gane zo? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In na fahimci tambayarsa shi ne, cire zakka yana Saudi Arabia zai iya turo kudin Najeriya ko ba zai turo ba? Na farko, zakka a kansa. Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya, a cikin fatoyinsu na zakka akwai a volume 10. A volume 10, namba na 9 sun amsa tambaya akan tura zakka daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Ka ɗauki zakka daga Saudiya ka kawo Najeriya ko daga Najeriya ka kai ta Saudi Arabia? Sun amsa wannan tambaya ɗin a volume mujalladi na 10, namba na 9 har ma zuwa na 10. Na farko, abinda suka faɗa, mun yi bayani akan sharuɗan zakka a yanzu tambayar da muka amsa. Na farko, mai cirawa ya zama musulmi. Na biyu, ya zama an kai minimum threshold na zakka. Na uku, minimum ɗin kuma ya zama mallakarsa ce. Na uku kuma ya zama an kai milka, ya zama shi ne milkan kamilan. Sai na uku kuma ya zama ya kai me? Ya kai shekara. Ai, na amsa ta tambayar da ta gabata, wannan ba sai na maimaita ba. So, kula ga wannan abu. In wannan sharuɗa sun cika, zakka na wajibi a kanka, ba wai a Saudiya ba ko Isra'ila kake za ka cire zakka. In dai wannan sharuɗa sun cika, za ka cire. Gaba ta biyu shi ne tambaya akan ya halatta a cire zakka daga Saudiya a kawo Najeriya. Magana mafi inganci na fatawar Lajinatu Da'ima lil Buhuthil Ilmiya a mujalladi na 10, namba na 9 zuwa 10, sun ce ya halatta a cire zakka daga ƙasa a kai ƙasa, musamman idan ya zama ƙasar da aka cire a can tafi mawadata, inda za a kai tafi talakawa. A yanzu ka ɗauka da Najeriya da Saudi Arabia, don Allah wafi arziki. GDP, gross domestic product na Saudiya ya haura 1 trillion naira yanzu. Na Najeriya a yanzu bai wuce naira bai ma cika billion 300 ba dala billion 300 suna sai ya haura 1 trillion dollars. Kaga mu muna da population wajen miliyan 220. Saudi Arabia da ƴan ƙasa da baki duka bai wuce miliyan 35 ba. Kuma a wannan adadin kashi kusan 40 cikin 100 baki ne. Yawanci kawai direbobin su ne daga masu hidima a gida sai da mai a'a masu gine-ginen su daga Pakistan, daga Ingila, daga Bangladesh, daga Egypt, daga Syria da sauran ƙasashe including dan uwa dan batta dake can. Kaga kenan arzikin su yafi namu. In ka dauki GDP per head, wato GDP per capita. GDP per capita shine ka dauki GDP total dinsa sai ka yi divide by total number na population sai baka karfin arzikin kasar. In ka dauki na Najeriya, ka dauki population din mu around 220 million da adadin kudin. Yana nuna cewa a shekara guda anin din mutum gaba daya Najeriya dala 2000 ne. Wani lokaci ma bai kai haka ba kowane mutum shine average din. Amma an ka dauki na Saudi Arabia kowane mutum dala 23,000 ne. Kaga anan in ka dauka sun ninka mu sama da nawa, sama da sau 11. To kaga anan ya bayyana sun fi mu arziki. Kula ga wannan fahimtar Shafi'iyya da Hanafiyya da Hanabila daukan zakka daga kasa zuwa kasa ya halatta. Dalilin su sun dogara da hadisin nan na Mu'az ibn Jabal wanda fiyayyen halitta ya kashi zuwa ga Yaman. Hadisi da yake muttafaqun alayhi cewa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Har zuwa karshen hadisin sai yace fa inna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim. Hadisin ya sahihu Muslim, hadisi ne na 19. Kaga sai yace a karbi zakka daga talakawansu, daga mawadatansu a bawa talakawansu. Fahimtar waɗanda suke ga ya halatta Hanabila da Shafi'iyya da Hanbaliya ai tu'khadhu min aghniyaihim, ma'anarsa shine tu'khadhu min aghniyail muslimina ila fuqara'il muslimina. So tunda ku haka ne, duk inda aka samu mawadatan musulmai ana iya bawa fakiran musulmai. Waɗanda suke ga asali bai halatta ba an fi samun su a cikin masabar mu ta Najeriya da sauran gurare ita ce ta Malikiyya. Da yawa daga cikin Malikiyya ba su da fahimtar haka, sai dai in wanda za a cire a ƙasarsu sun fi arziki a kan inda za a kai, suka ce in sun fi arziki to ya halatta a yi. Kamar a cire zakka daga Saudiya ko daga Qatar, yanzu Qatar irin, ko daga Kuwait, yanzu kuɗin Kuwait ya fi na kowanne ƙarfi a duniya. Ya halatta a cire zakka daga Kuwait a kawo Afirka, a kai Najeriya ko a kai Nijar ko a kai Kamaru ko a kai Ghana, ɗan uwa duka ya haƙuri saboda muna da talakawa da yawa a wurarenmu. To ko a Malikiyya a nan ya halatta. A inda suke da ja shine bai halatta a cire zakka a Najeriya a kai ta Saudiya ba, saboda fahimtar su tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara, shine tu'khadhu min aghniyail balad ila fuqara'il balad. So su akan talan mawadatan gari zuwa ga talakawan gari ne. To su a fahimtar su a nan ba za a yi ba, amma in akwai bukata to ya halatta. Suka ce in aka cire a Saudiya kawo Najeriya ya halatta. In kuma aka cire akan kasashen da arzikinsu kusan daidai ne, kamar ka dauki Saudi Arabia da Imarat, suka ce a nan in an yi kuskure amma zakka ta yi. In ka cire zakka a Saudiya ka kai ta United Arab Emirates ko ka kai Qatar ta yi, amma a fahimtar su an yi kuskure. Amma in ka cire zakka a Najeriya ka kai Saudiya, a fahimtar Malikiyya ba ta yi ba. A magana mafi inganci, me dalili? Saboda ai nan an fi bukata a kanta. So da haka suna da fahimtar a nan ba ta yi ba mafiya yawan malamai, amma akwai wanda kuma suke ga ta yi. Ala ayi halin wannan zakka an ka cire ta daga Saudiya a Makka aka tara, ba ma taka ba duk makwabtan a tattara su. In an tara ko Abuja aka zo akwai masu cin zakka ninkin ba ninki. Balle kuma a shiga arewa maso gabar da kuma arewa maso yamma da arewa maso tsakiya, wannan adadin su na da yawa, Allah ne kadai ya sani. Don haka an tattara a kawo, akwai mabukata a nan. Amma dai kuma mutanen Gaza da Yemen da Somalia sun fi mu bukata. Wallahu ta'ala a'lam. Ina ga ya isa ko? Ina zaune ake miƙo min takarda, akwai ƴan uwa da suka zo mana ziyara daga Saudi Arabia go. Sheikh Marwan Abbas Sha'ban wa Ustaz Wadil da kuma wadanda suka rako bayan su shi Sheikh Marwan Abbas Sha'ban shine raisul lajna al-wataniya li ijatati al-hujjaj wal mu'tamirin nurahibu bikum fa jazakum Allahu khairan ala ziyaratina احسن الله اليكم وسدد الله خطاكم ان شاء الله لكن الدرس يكون باللغه المحليه ليس باللغه العربيه لكن اذا قرات ايه من القران ان شاء الله تعالى ستفهمون معنا ان شاء الله جزاك الله خير احسن الله اليكم نعم جزاكم الله خيرا تقبل الله زيارتكم امين واياكم ان شاء الله جزاكم الله خير احسن الله اليكم ان شاء الله Allah yi da ku salamu alaikum jazakallahu khairan insha Allah za mu tashi a cikin suratu ali imran amma in ka gane ayar bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوجا ما أدفك إيمان الله تعالى بيكرا ما سيماني دونا تايت ندرجة يا أيها الذين آمنوا سيدان ديدا جتشين الأمر أبو دابي وقودك بيوة على وجه ديا ko Allah ya ce mu yi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mun bari ko a wurin ya ce mu yi mu bari mu ce mun yi mun bari shi yasa ya ayyuhallazina amanu guda 89 ne a cikin Qur'ani kuma dukkanin su sun zo ne da umurni ko hani ko umurni da hani mafhum tayyib haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a da kuka imani anan Allah ta'ala yana hana mu koyi da munafikai ne musamman irin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka cutar da shi da wanda suke koyi da su a yau suke cutar da addini da kuma al'umma. Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin su a ko ina suke. Su ne waɗanda dukkan abin da Allah ya yi sai sun kalubalance shi, duk abin da manzon Allah ya yi sai sun kalubalance shi, dukkan jarraba da aka samu sai sun kalubalanci jarrabawa da ai da an yi kaza da kaza bai faru ba, ai da ba aikata ba da kaza ya faru, sai su koma suna aiki da dabarbarin su. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku jama'a da kuka imani, la takunu, kar ku kasance kal ladina kamar wadanda kafaru suka kafirta. Sune kafirci da yake annifaqul akbar, shine yake fitarwa daga milla gaba daya. Akwai annifaqul asgar, shi wannan bai fitar da mutum daga milla. Mafhum? Tayyib. Don haka kar ku zama irin su. Wa qalu, da suka ce li ikhwanihim, zuwa ga ƴan uwansu. Fassara biyu. Imam al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayh, cikin al-Jami li-Ahkamil Qur'an, da Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayh, dukkanin su karkashin wannan aya ta 156 sun ce ƴan uwan nan kala biyu ne. Akwai ƴan uwansu na jini, na biyu kuma akwai ƴan uwansu a munafurci ko kuma a cikin bijirewa Allah. So ƴan uwansu na jini suna campaign zuwa ga ƴan uwansu na jini da wannan fahimtar tasu, sannan suna yin campaign zuwa ga ƴan uwansu na mummunar manufa wanda suka bujirewa Allah da wannan manufa. Duka biyu suna shiga, yana iya daukan ikhtilafu tanawwu ne, sai ya zama ba ikhtilafu tabad ba, saboda duka suna tare da su. Mafhum? Tayyib. Da haka suna gaya wanda suke tare da su, idza darabu fil ardi, idan suka yi tafiya a bayan kasa, aw kanu ghuzzan, ko suka kasance sun tafi filin daga, law kanu indana, ai waɗannan ƴan uwan namu da suna tare da mu, ma matu, ai wallahi da ba su rasu ba, wa ma kutilu, ko kuma da ba a kashe su ba. Shi ne irin misalan da na bayar jiya. Duk mutumin da yake ba na kware ba, na ba da wasu mashekaran jiya, shi kullun sha'awarsa shi ne ina ma mai bin Allah zai samu wata jarrabawa mai tsami, mai daci a dalilin da Allah shi ya ji daɗi. Idan za ka fita sallah a dare tarawihi ko tahajjud, shi baya yi, azumin ma baka da tabbacin yana yi ko baya, kawai zaton alheri kake masa. In ka samu jarrabawa, ka dawo kwabdinka ya dan goge, ga kwabdin jini na fita, yana gani rike, ka goge kwabdin ku a sallar dare, sai kalli na tsaye jini, kaga ba abin da ya same ni. To Allah ya sauke, Allah ya sauke. Daɗi yake ji daga kaga fiskarsa, ka san mugun mugun tekulla. To su mutanen banza kullum shi ne suna kai da ka samu jarrabawa a tafarkin Allah, murna kake yi, saboda duk wanda bai yi sharan matsalaci ba zai yi sharan gidan giya. In yi sharan kasuwa mai yi da sauki, ai in baka share wa babar kadaki ba, kuma za ka je ka share ɗakin karuwa. Ai mutum baya zama haka, mu kiyaye matukar ba a yi bautan Allah ba sai an yi bautan shaida. Dole ka zabi daya. Babu wani mutum da yake zaune wai shi baya bautan Allah, baya na shaida. Dole sai ka yi na shaidan ko ba ka yi niyya ba. In ba ka tafi wajen bauta ba, to za ka je wajen sabon Allah. A daidai time da muke zaune da muke darasi, mutane suna wani ma ya za kawai a telebijin ana kwallon kafa, ba zai iya barin kallon kwallon TV ya sami tafsiri ba, za ka yi haƙura da zuwa. Ba a zama haka, duk yadda kai, inda ba ka yi na Allah ba sai ka yi na shaida. Ba wani wanda yake zaune haka. Ba ka ganin matasan wasu wani zai sha ƙwaya ya shiga jeji, ya zauna ya yi ta yawo a jeji, a yi ruwan sama ya dake shi da jins ɗinsa har ya bushe yana can. Saboda me, in ba ka yi bautan Allah ba ko dole sai ka yi wani abu. Amma ba a zama haka. Sai su ce ƴan uwan nasu da suke tare da su, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, wanda suke in sun yi tafiya a bayan ƙasa shi ne kamar ka tafi daga gari zuwa gari, aw ghuzzan, ko sun je filin daga, law kanu indana, da fa suna nan inda muke din nan, ba su je ko ina ba fa aran ma, ma matu da ba za su rasu ban ji su. Akwai mutumin da ke getar ajali? Kwana uku da ya wuce mun yi bayanin cewa ita mutuwa zuwa wurinta kake yi, shi sa Allah ce kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib cikin sautin Juma'a ayat 8 ai zaka gabu da ku shi sa mutum yana zaune gida lafiya kalau idan adadin ya zama saura wata daya za a dauko passport dinsa a zo Abuja a yi masa visa a embassy da Shenzhen a shirye komai a yi kokarin neman air ambulance ko a nemi business class da za a kwantar da shi a dauke shi za a kai shi Germany maybe a cikin Germany din za a kai shi Munich ne a je a sauka a Frankfurt a yi connecting flight a shi ajalin ne yake ta ana isa Munich din ba a ma shiga asibitin ba daga airport sai rasu ko an je asibitin ana ajiye shi a shi ajalin a kasan ne daidai wurin kasa ta yi kira ana ajiye shi a wurin gaban sai zo sai ya cika me ajalin yayi dole sai kun ci ko bashi kun gaske da kasar take sunna ce ta Allah in lokacin yayi sai an je wajen baka ga wata jarrabawa sai ta faru take me mai kawo ni wurin ne saboda babu abin da ya kai ka wannan jarrabawar ta kai ka ko kaddara mutum ya ce tun da haka ne wallahi bari yayi dabara ya zauna a gida babu inda zai je abinci ma ta window za a rika kawo masa har ma zai kubuta waɗanda suka shiga gida suka buye suka mutu daga mutuwa za ka yi ba mu aya Qur'ani
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada
aina ma takunu yudrikumul maut Allah yace duk inda kuke ko ina kuke wannan cikin suratul nisa aya ta 78 yace duk inda kuke yudrikumul maut mutuwa za ta jike ku ashe in baka fitan ba ka shiga dakin ka kullu sai mu ce Allah sarki lokaci ake jira watakila dakin ka ne ajalin ka ai ba yadda aka iya dole sai ajalin yayi to watakila dakin ne ajalin ko kuma gidan babanka ne yace za a yi gyara sai me da kai boys quarters kofar dakin ta balle kana zuwa boys quarters sai ka rasu a ce can ne ajalin shi yasa yace walau kuntum fi burujin mushayyada idan za a yi gini na irin kasaita da tsaro a saka idan ajali ya yi dole a tafi babu dabara fir'auna yana fada a gidansa da soja alif wa mi'atai alif personal security da ke gadin villa na fir'auna akwai mutum miliyan ɗaya da dawa da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne suke gaji ta yana bacci amma da ajali ya yi ajalin ya zama a cikin ruwa ne da kansa ya fito da su ya zo shiga cikin ruwa kuma igiyar ruwa ta kama shi ta yi ta yara ta daga ta nuna wa Allah ta buga da ƙasa kamar da yara suke faɗa a lokacin ya ce shi ma musulmi ne Allah ya ce a kama kara ajali ne shi yasa suka ce wa ɗan uwansu idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan lau kanu inda na mamatu wa mafutulu banda aran ma a wannan wurin idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan lau kanu inda na mamatu wa mafutulu akwai ka'ida balaghiya a wurin wanda dalibin ilimi ne zai iya mun bayanin ta idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله نابا كساتر أنسا نحلل إرن وانشن إري ديني دا وانا قائد الأبلاغة البلاغة أنا سيوى لف ونشر مرتبا لف ونشر مرتبا سونا قائد الأبلاغة كاقي إذن كتب من آياته لغتشن آيوين الله يسن يامكمي dare da rana sai ya ce mai litaskunu fi a wanne kuke hutawa a dare wa litaftagu min fadli a wanne kuke neman falalarsa rana shi ne kaga kenan hutu ya koma kan dare rana ta koma kan neman falala to a nan ka'ida ne shi ne ka ce idza darabu fil ardi shi ne mamatu aw kanu ghuzzan ma kutilu laf wa nashir murakkaba an fahimta in sun yi tafiya a bayan kasa, kaga wanda ya tafiya a mota ko a mashin ayi juwali hakari yake rasu, shine sai a ce ya rasu. Aw huzzan a filin daga kuma kutilu an kashe su. To shine magana kalmar huzzan kuma menene a matsayinta? Jam'i ne, me mufradin? Ghazi shine mufradi. Wa menene mizanin huzzan a sarf? Fu'al, jazakallahu khairan, shine wa fu'al li fa'ilin wa fa'ilatin, kamar da Ibn Malik cikin Alfiya. Fu'al shine mizanin huzzan a sarf. So idza darabu fil ardi aw kanu huzzan, sai ce me law kanu indana ma matu wa ma kutilu, sai Allah ya ce liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubi, Allah ya sa musu wannan tunani ne dan ya zama asara a zukatansu, su lalace. Wallahi al'azim, ɗan uwa mu saurara, babu fitina a duniya da ta kai mutum ya rika tunanin wayensa ke bashi nasara. Duk lokacin da Allah ya bar mutum da wayensa, ya yi asara. Ran da ka ɗauka wai kudin da kake da shi wayenka ne ya baka, ka yi asara irin Karuna. Don shi ne Allah ya ce inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Aya ta 76 kenan, ta 77 aka ce nemi lahira da wannan, ta 78 sai ce me kana inna ma utitu ala ilmin, sai ce iliminsa ne bashi ba Allah ya bashi ba. Duk lokacin da ya zama kana neman wata ni'ima a duniya, ko na kudi, ko na employment, ko na jari, ko na sana'a kake so ka koya, ko matsayi ne na office, sai ka ɗauka wayenka da dabarbarunka ke baka, ka yi asara duniya da lahira. Wa'inda ce asara ma kalma ce ta Balarabe, bari in gaya maka da Hausa, ka shiga uku duniya da lahira. Wanda ita ce bahaushen haushe kalma shi Balarabe ka ce hasratan fi qulubihim, ya yi asara, sun yi asara a zukatansu. Balarabe hankalinsa na tashi, amma bahaushe hankalinsa baya tashi. Shi yasa tafsirin Hausa liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim, sai ka ce don Allah ya sa su shiga uku. In mutum ya shiga uku, to kalmar shiga uku duk bahaushe da ya san Hausa tana dukan kirjinsa. Ka kalli mutum ka ce wallahi ka shiga uku, ko a nan ka bar shi ya shiga matsala. Amma an ka ce wane ka yi asara, sai zauka ku numbu da bakinsa ne rinzume. Amma an ka ce ka shiga uku, duk bahaushe ya san a zube wanku ne, ko duk kudin Najeriya ne zai, ba a ce ka shiga uku. Kar mu kuskura a duniya mu ɗauka wai wani abu da muke nema dabarar mu za ta ba mu, ko wani abu da Allah ya ba mu ɗauka wayen mu ne ya ba mu, asara ce wannan. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan asara. Duk wani abun da ka samu ka yi ƙoƙari, ƙoƙari sanadi ne, amma mai bayarwa shi ne Allah. In Allah ya bayar, duk duniya ba mai hana ka, Allah ya hana ba mai baka. In ka fahimci wannan, za ka yi bacci lafiyayye, babu abin da ya dame ka. Ba za ka taɓa rashin bacci akan wani abu ba, saboda ka san Allah ne. In ya yi ba mai hanawa, in ya hana ba mai yi. Mafu? Tayyib. Don haka وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ الله يكي راي ويكي كشيوا زوداكا يُحْيِي وَيُمِيتُ كو أن يتفيا كو بأي بان أجلية إذا أتفي sannan ko an je yaƙi ko ba a je ban ajali za a tafi. Amma dai ku sani wanda aka ba shi umarni ya fita filin daga, ko ya fita ɗaukaka kalmar Allah, ko karantar da addini bai je ba, matsayinsa bai taɓa zama ɗaya da wanda ya je shi. Har ma kana da aya ko guda ɗaya misali a Ƙur'ani,
la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulidh-dharri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
ولن آيوه نقول بيوتك سورة النساء آية تتسع إن بيار تتسع إن شلا muhallu shahi saboda ba lokaci Allah yace faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja shine muhallu shahi kuma yace daraja bayan daraja so da haka ba su zama daidai wanda ya fito a gida yazo jin tafsiri bai zama daidai wanda yake kwance a gida yana jira a sharuwa wanda ya fice karantar da addini a kauye bai zama daidai wanda ya zauna a gida wanda ya je kauye don ya tema ya tona wa kauyawa rijiya ni ma ba kauye ne amma kuma ba akan addini karka baka ce mun ba kauye ka ji na fada ka ce na fada din ana da sai mukan fada amma dai kai ka san har ga Allah ni yanzu na kama da ba kauye eh to asalin mu kauyawa ne amma dai ba kauye ya waye shikenan go yanzu an yi ittifaki eh wai kada wannan lokaci saboda akwai masu tunanin wai duk mai harkan addini ba kauye ne anan kuma karka kuskura ka ce mun ba kauye ne wallahi ina duniyar ne sai in kasa ka eh Allah sai in kasa ka a duniyar wannan aikin da muke yi muna yi da neman aljanna ne ba wai kauyenci bane shine wayewa din wannan ne shine wayewa din ba wai ba mu da abun yi muna da abun yi ninkin ba ninki wani da ba mun fika abun yi in ba da wani aikin ba da zama ba mace Najeriya shi ya ajiye mu so ka gada wannan kuma din wannan za a ji kuma karka kalli ka ce wai muna wa abi wai wai masu karanta da dini kauya din ni anan da kika muka ce mun ba kauya yawa please a bai tun an gane ku yawa saboda muna da su muna da sudiyar da ai an ci gaba a bar karantarwa to akwai ci gaba da zai hada mutum mutane Allah ya ci ai ci gaban ya zama shirme idan ya zama an daina gaba daya hidima tana sa ka rage nauyin abu amma ba za a daina ba insha Allah ta'ala muna fata ba za mu daina hidima ta addini ba hidima na sa ka rage amma ba za a daina ba saboda wannan shine asalin aikin lahira da duniya din shine ba sana'ar da ta kai wannan din مفهوم؟ طيب ذو حكا والله بما تأملون بصير بساق أبن دفوكي أي كتاوى الله تعالى بيقنيني نعم
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
ولئن قتلتم سننكما إذن أكا كشيكو a filin daga aw mutum ko kuka rasu mutuwa ta dabi'a dalilin jinya ko hatsari wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum a wata kira'a ko mutum aw mutum in kace a kaidar nahwu kace mutum menene wani wazani ne shine mata ya mutu in kace mutum kuma fa ya zama mata ya mata wanda babi ne a cikin babin sarraf babin nasara ne ko daraba ko fataha ko fariha ko karuba ko hasiba ko wani kawai ne daga ciki so mu wuce ne kan nasa bugu ciwon girgo wanda in kutiltum in an kashe ku wannan an jira shi akan fi'ili ne mazi mabdu' din majhul qutiltum din nan wannan tu din qutiltum din shine asalin na'ibul fa'il mafhum aw muttum ko kun rasu la maghfiratun min Allah gafara dake wurin Allah wa rahama da rahama khairun shi alkhairi mimma yajma'una fi yad abinda suke tarawa na duniya ko mimma tajma'una abinda ku kuke tarawa na duniya bisa ga wata kira'a sabaiya mimma tajma'una ko mimma yajma'una haka ne ko aran ma so don haka kashe ku akai ko rasuwa ne wanda ya rasu ko aka kashe shi in a tabarkin Allah ne bai yi asara ba fiyayyen halitta rasuwa yayi amma dai a cikin nassosi kamar yadda na yi taɓa bayani a cikin darasi cewa akwai zargin cewa an sa masa dafi a abinci. Kaga dai ala ayi halin rasuwa yayi, amma dai kuma akwai alƙaluma da ke bayyana an sa masa dafi. Sayyidina Abubakar me yayi? Rasuwa yayi. Abubakar Umar fa kashe shi aka yi. Usman fa Ali ibn Abi Talib fa duka waɗannan uku kashe su aka yi, ɗaya da suwaye Allah ta'ala ya musu rahama, yayi kara musu yadda. Kaga ya shiga cikin wala'in qutiltum ko me aw mutu, tun daga cikin waɗannan mun sabu. To duka rayuwa haka take, wani mu a kashe shi, wani ku ya rasu, wani ku duka ajali ne. Abinda kuma ayar ke bayyana mana, ba a yi wa Allah wayo, kar mu kuskura mu rike wayonmu, ba a yi wa Allah wayo. Daga cikin darussa na rashin yi wa Allah wayo, ina wasiya zuwa ga iyali cewa zamani ya canja, kar mu rike tunani kawai irin na yammacin Turai, mu bar tarbiyyar da aka mana. Duk mahaifin da ke so ƴaƴansa su yi nasara a nan gaba, mu kiyaye waɗannan abubuwa. Na farko, dukkan ɗatun yana ƙarami, a shagaltar da shi da koyon karatun addini, a fara masa da haddace Qur'ani, sannan bayan nan a biyo baya da karantar da shi hadisan fiyayyen halitta, da sanin kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala, da sanin tarihin fiyayyen halitta, da sanin ilmul ala. Duk waɗannan suna da muhimmanci, mu koya musu karatun addini. Na biyu, a koya musu karatun zamani. A cikin ƴaƴanmu karatun addini kaga mun samu gogaggun alaran momi, mun samu gwani wani alaran ma wani gangaren wani. Sai na biyu, mu samu kuma wanda suke a cikin su waɗannan alaran momin, mu samar da wani medical doctor ne, MBBS, wani engineer ne, wani computer scientist ne, wani lawyer ne, wani accountant ne, wani kaza ne, wacce likita ce, wacce engineer ce. Sai mu samar da wannan. Kaga an samu mahaddata Qur'ani maza da mata, injiniyoyi, likitoci, mahaddata Qur'ani shi ne an samu mutane da ke da hannu da dama. Na uku, mu koya musu kyawawan ɗabi'u. Dukkan da a koya masa kunya, girmama na gaba, haƙuri, juriya, gaskiya, riƙon amana, tausayi, kyautatawa duk wanda yake tare da shi, ba sai an duba bambancin addini ba. Ɗorawa ɗanka akan wannan. Na uku. Na huɗu, mu koya ƴaƴanmu sana'a. Wane zai zama tela, wane ya zama makaniki, wane ya zama mai gyaran kwamfuta, wane ya zama ya iya haɗa sola, wane ya zama ya iya gyara smartphone. Mu koya musu sana'a, mu koya musu noma, mu koya musu kasuwanci. A ƴaƴanka a samu wane yana haddan Qur'ani, yana zuwa makarantar boko, in ya taso yana zuwa kasuwa. Wane na haddan Qur'ani, wane injiniya ne, yana kuma zuwa koyon sana'a. Wane kaza ne, wane kaza ne, yana zuwa kaza. Wannan shine na hudu. Mafhum? Tayyib. Yana da matukar muhimmanci mu dore yara akan wannan. Harfan yara da ba su da kowace basira, ko bai sai dai a ba su. Yaro har ya gama digiri ya yi NYSC ya dawo, bai taba aikin naira 10,000 ba, kuma in ka kwace takarda ka ajiye, gabaki ɗaya fala saddaka wala sallah, babu abin da zai iya yi, sai dai ya zauna. Kudin data ma da zai hau layi ya yi tsokana online sai ka bashi. Kuma a riƙa koya wa yara yi wa iyaye hidima. Ɗanka a koya masa ɗan wanke baka mota, wanke wasu kayanka a gida. Yana da muhimmanci yaro ya koya. Ba daidai ba ne kana da ƴaƴa gardawa 10, kayanka sai ka kai wanki dukkansu. Wani ya wanke maka, wani ya wanke, wani ya goga, a musu timetable. Wani zai ce malam kanmu ya sauko, eh kai haƙuri, mu ma haka aka koya mana. Allah ya sani na kai matakin da ina zuwa university na karantar, ina ba da kaya na wanki, amma na baba ta ina wankewa na gurgige mata, kuma baba da kudin da zan yi bane, saboda ina ga ta haifi lafiyayyen ɗa'iri na, kuma sai ta na biya mata wanki da guga haba, kuma ai me aka yi. In kaga na biya bana nan ne, ko kuma baba gari daya, a nan babu yadda na biya. Mu saba yi wa iyayenmu hidima, albarka rayuwa tana ƙaruwa. Duk me yi wa iyaye hidima, me yi wa dattawa hidima, albarka tana ƙaruwa. Da idan dattijo ya zo a layinku, da ice zai wuce sai kun karɓa. In ba ku karɓa ba a anguwar, duk dattijon da ya gani zai zo ya muku bulala. In ta kama har ɗakin babarka zai je, ana ce masa baban Muhammadu, kuma ba babanka ba ne. ya shigo in taji ka shiga ta kamo ka ta mika kuma ya dake ka society mai nagarta kenan ba irin wannan rayuwar da muke mara albarka ba da tijo duk abin da yake ruwa da a cikin society mu kowa ya amince ba dio ya yake ciki wannan rayuwa da muke ciki Allah bai kyauta khairun mimma yajma'un ya fi alheri akan abin da suke tarawa ko kuke tarawa subhanakallahu wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم